Yeah. Bring them out, bring them out. Hard to hear too many girls in the house. Hey. Bring them out, bring them out. I started here, but I got the buzz in the cloud. I know. I know.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11 na safe a nan Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan rana ta Lahadi 5 ga watan Yuli shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
An sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya a cikin sa'o'i 24 a jiya Asabar, a cewar hukumar lafiya ta duniya. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun tace wani dan majalisar dokokin yanki na Somalia suka kuma kashe shi a kusa da garin Balad mai tazarar kilomita 30 a arewacin Mogadishu. Wani harin roka ya auna babbar unguwa a birnin Bagadaza, wurin da ke tattare da ofisoshin jakadancin kasashe har da na Amurka.
Kanin labaran kaɗan daga cikin labaran duniya da muke tafa da su kenan. Daga labaran duniya sai rahotanni, inda za ku ji rahoto akan kasancewar mummunan ɗabi'an nan ta fyaɗe da cin zarafin ƙananan yara. Ko me ya kamata mahukunta da al'umma su yi don kawo ƙarshen hakan? A nata ɓangaren kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana samun nasara wajen ba da agaji don rage raɗaɗin annobar coronavirus. Duk muna ɗauke da waɗannan rahotannin daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Madina Ɗahiru mai shanu za ta shigo don ta gabatar mana. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. An sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya a cikin sa'o'i 24 a jiya Asabar, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Amurka da Brazil da India ne suka fi yawan karuwar da aka samu. A Amurka, cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta bayyana karin kamuwa da cutar 52,492 da aka samu a ranar Asabar, wanda ya bada jumlar waɗanda suka kamu da cutar 2,785,023. Haka kuma adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya karu da kusan 750. Brazil ta bayyana sababbin kamuwa da cutar 48,105 a jiya Asabar, wanda ya bada jumlar adadin masu cutar 1,500,000 da kuma waɗanda suka mutu kusan 62,000, inda ya ce ke bin su da sababbin kamuwa da cutar kusan 23,000 da ya bada jumlar 650,000 da kuma waɗanda suka mutu fiye da 18,600. A nan Amurka, jihar Florida ta bayyana sababbin kamuwa da cutar kusan 11,500 a jiya Asabar, a cewar ma'aikatar lafiya ta jihar. Jihar da ke kudancin Amurka ta sami ƙarin sababbin kamuwa da cutar da ya kai fiye da 10,200 a cikin kwanaki uku. Jihar Texas ma ta bayyana ƙari mafi yawa a rana ɗaya a jiya Asabar da ya kai fiye da 8,200. Haka kuma adadin waɗanda ke kwanci a asibiti ya ƙaru. Ya zuwa ranar Juma'a, jama'ar da ke faɗin jihar na ƙarƙashin dokar da gwamnan jihar ya ƙaƙaba ta sanya takunkumin fuska a cikin jama'a ko fuskantar tara ta dala 250. Wani rahoton jaridar The New York Times ya bayyana cewa gungun wasu masana kimiyya 239 daga kasashe 32 za su buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO a wata mujallar kimiyya a wannan makon. Masana kimiyyar na buƙatar hukumar ta WHO da ta sake bitar shawarwarinta akan yadda za a magance kamuwa da cutar ta coronavirus. Masanan sun ce coronavirus cuta ce ta iska, ma'ana ƙwayoyin cutar kan iya makalewa ta iska a cikin ɗakuna, ta kuma kama mutane idan suka shaƙa. Hukumar lafiya ta ce ƙwayar cutar na yaduwa ne ta hanyar iska mai ƙarfi da ke fitowa daga tari ko atishawar mai ɗauke da cutar, wanda ke fitowa cikin gaggawa ta iskar saboda girman sa. Jaridar ta ce in har kwayar cutar ta iska ce to kuwa matakin kariyar ta zai kasance babba, don haka sababbin matakan kariya za su hada da saka takunkumin fuska ko a cikin dakuna kuma ko a yanayin ba da tazara ne. Haka kuma wajibi ne ga ma'aikatan kiwon lafiya su saka takunkumi samfurin N95 domin ta ce mafi kankantar iskar numfashi a yayin da suke kula da masu cutar. Mayakan kungiyar Al-Shabaab sun sace wani dan majalisar dokokin yanki na Somalia suka kuma kashe shi a kusa da garin Balad mai tazarar kilomita 30 a arewacin Mogadishu. Wata majiyar jami'an tsaro ta shaidawa muryar Amurka cewa Muhammad Mahmud Siyad yana tafiya ne a cikin mota daga garin Johar zuwa Mogadishu babban birnin kasar, sa'ad da aka sace shi a yau Lahadi. An tsayar da motar da Siyad yake ciki ne a kusa da kauyen Gloli a arewacin Balad. Mayakan sun kuma tuka motar daga titin. Jami'ai sun ce sun hakikance cewar an kashe dan majalisar ne jin kadan bayan fitar da shi daga motar. Yan tada kayar bayan sun dauki alhakin sacewa da kuma kashe dan majalisar. Kungiyar ta Al-Shabaab ta shafe farmaki a titin na tsakanin Johar da Mogadishu a cikin shekaru uku da suka gabata. A watan Satumban bara an kashe wasu jami'an yanki su biyar ciki har da tsohon ministan kasuwanci da ministan kudi da kuma wani ma'aikacin jinkai a wani harin bom da ya tarwatse. A watan Yuni shekara ta 2018 ma wasu 'yan majalisar dokoki biyu na cikin mutane 11 da aka kashe, sa'ad da Al-Shabaab ta yi musu hukuntun bauna a lokacin da suke tafiya a kan titin.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Ai shekarun baya arewacin Najeriya, kalmar fyaɗe kalma ce da babu wanda ke son furta ta, don kazancewar ta da kuma irin muni na ma'ana da take dauke da shi. Amma a wannan karnin ana iya cewa koma bayan al'umma har ya kai ga ba a jin komai wajen aikata waɗannan munanan ɗabi'un. Ko me yasa hakan? Kuma ta ya za a iya magance hakan? Ga rahoton Halima Abdulra'uf.
Matsalolin fyaɗe na baya-bayan nan musamman a arewacin Najeriya na ƙara muni, inda kusan kullum ana samun rahoton yi wa ƙananan yara da basu ji basu gani ba fyaɗe, lamarin da ke yin sanadiyar mutuwar wasu daga cikinsu. Shugaban gidauniyar Aradda da ke tallafawa yara mata daga jiyayyu a fannoni daban-daban, Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, ta kira ga al'umma su tashi tsaye domin magance matsalolin fyaɗe bayan koken da aka kawo na yi wa wata yarinya 'yar shekara 10 mai suna Hafiza Salihu fyaɗe a wani ƙauyen jihar Kaduna.
Allah don annabi yana faɗin karwa ne a karamar yarinya shekaran uku kuma mutum biyar suke lalata da ita, kuma babban wanda ya fara wannan lalata ne da miji kanin mahaifiyarsa ko a uba daya.
Bayan 'yan kwanaki da sanar da batun yi wa Hafiza Salihu fyaɗe tare da kaddamar da aikin kama waɗanda ake zargi da aikata laifin, Hajiya Rabi ta bayyana cewa
alhamdulillah an kama wanda suka yi laifi har mutum uku daga cikin mutum biyar da suka yi ma yarinya Hafiza 'yar shekara 10 fyaɗe, wanda guda ne har yanzu bamu gan shi ba, mun ji labarin na Gudu Kano kuma ƴan sanda na nan na neman shi, insha Allah shi ma za a kawo shi.
Waɗanda ake zargi da yi wa Hafiza Salihu fyaɗe dai sun hada da Suleiman Hashim mai shekaru 44, Ibrahim Hashim mai shekaru 28, Hassan Hashim mai shekaru 36, waɗanda ƴan uwan mijin kanin mahaifiyar wacce aka yi wa fyaɗe ce, sai Umar Bala mai shekaru 65 da Al-Hassan Mustafa mai shekaru 30. Ɗan uwa uku da ake zargi da yi wa Hafiza fyaɗe dai sun fara aikata wannan muna abin ne bayan da mahaifiyarta ta kai karatta akan batun kin yin talle da take daura mata. A wani bangare kuwa darakta cibiyoyin zamantakewa a ma'aikatar kula da al'amuran addinai kuma jagora cibiyar kula da ayyukan sulhu tsakanin addinai, malama Bilkisu Muhammad Kaikai, ta bayyana batun fyaɗe da cewa
wannan al'amari na fyaɗe da ake fama da shi a wannan ƙasa tamu a gaskiya ya kai halan la haula wala quwwata illa billah. Al'amari ne wanda yake ba mu tsoro matakar gaske, musamman mu iyaye mata waɗanda mu ne muka san ciwon mace domin ciwon ƴamace na ƴamace. Kuma wannan al'amari ina so in tabbatar maki mahukunta na ƙasar nan su ne ummul kaba'is sun ƙara assasa wannan al'amari, domin daga inda aka ce akwai laifi wanda yake laifi ya kai laifi ba a tsaida hukunci wanda ya dace a yi ma wanda ya laifi, al'amari sai dai kowa ya ta'adda.
Fitacciyar lauya malama Yasmin Zakari ta ce idan ana son a samu nasara yaki da matsalolin da suka shafi fiyadi sai an mayar da hankali akan abubuwa uku.
Ni gaskiya ina ga in za a magance matsalar fiyadi far daya sai an kalle shi ta bangare guda uku. Na farko shine bangaren doka. Na biyu kuma duk wani dan uwa ko iyaye ko abokan arziki wanda suka san wani nasu yayi wannan fadin to kada su yi tunanin yan uwantaka. Ka karfafawa jama'a, ka karfafawa gwamnati a hukunta shi. Na uku kuma shine a ce iyayen wannan yara da wani abubuwan yake faruwa kada a ji nauyi ka fada a yayata sanin malaman addini su fito su yaki abin nan da ƙarfi.
Ranar 26 ga watan Yuni ne aka tsinci gawar wata yarinya yar shekara 6 mai suna Khadija Zakariyao a masallacin gidan Malam Isa dake New Road a unguwar Kurmin Mashi na jihar Kaduna kuma a yayin yi mata wanka aka gano cewa an bata ta.
Garanti za mu tabbatar ko fiyade ne
ko ba fiyade bane.
Amma da muka gama wanka sai muka ce to aka dauko cicila. Muna haska gaskiya magana muka tabbatar da an riga an bata.
Idan ana biye da mu a cikin watan Yuni da ta gabata an yi wa wata dalibar jami'ar Benin Uwaila Omozuwa fiyade lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Sai Baraka Bello a birnin Badan Grace Oshiagu lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar su da wata tsohuwa yar shekara 70 a jihar Ogun. Sannan wata yar wata uku da aka yi wa fiyade a jihar Nasarawa da dai sauransu. Duk da cewa lamarin fiyade na ci gaba da jawo hankulan al'umma ya zuwa yanzu babu wanda aka taba aiwatarwa hukunci mai tsanani domin ya zamo izina ga miyagun mutane masu aikata wannan aika-aika kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masana halayya dan adam na ci gaba da mika buƙatar hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata fiyade. A ranar Talata ne gwamnatin Najeriya ta bakin minista ayyukan mata Honorable Paul and Talent ta sha alwashin daukar mataki mai tsanani akan masu fiyade ta hanyar aiwatar da dokoki masu tsanani kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.
To ubangiji Allah ya kara tsarewa da fatar iyaye za su iya nasu bakin kokarin. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Wani harin ruka a yau Lahadi ya auna babbar unguwa a birnin Bagadaza wurin da ke tattare da ofisoshin jakadancin kasashe ciki har da na Amurka. Rokar bata sami kaiwa inda aka auna ta ba, a maimakon haka ta fada wani gida da ke kusa ta kuma lalata shi inda ta raunata wani yaro a cewar rundunar sojin Iraki. Rundunar sojin ta ce ta kuma sami nasarar dakile wani harin da aka yi shirin kaiwa inda ta kwace bindigar harba rokoki samfurin Katyusha da aka auna yankin Taji da ke arewacin Bagadaza. Dakarun kawancen da Amurka ke wa shugabanci suna zaune ne a Taji ba bayar da cikakken bayani akan harin ba, haka kuma ba wanda ya dauki alhakin kai shi zuwa yanzu. Harin na yau Lahadi ya zo ne yan sa'o'i bayan da ofishin jakadancin Amurka ya yi gwajin na'urorin kariya daga harin roka. A yan watannin nan dai an yi ta auna jami'an jakadancin Amurka da kuma dakarun sojan su a hare-hare da dama a Iraki waɗanda Amurka ke zargin yanta da kayar baya da ke da goyon bayan Iran. A ƙarshen watan Yuni jami'an tsaron Iraki sun kama mayaka masu goyon bayan Iran kusan dozin ɗaya bisa tuhumar su da hannu a kai hare-haren. Akalla mutane 16 sun mutu, wasu 13 kuma har yanzu ba a san inda suke ba bayan ruwan sama kamar bakin kwarya a tsibirin Kyushu da ke kudancin Japan, a cewar kafar yada labaran kasar ta NKH a yau Lahadi. Haka kuma akalla mutane 17 suke cikin mawuyacin halin daukewar numfashi, yanayin da jami'an lafiya na Japan suke amfani da shi kafin likita ya tabbatar da mutum ya mutu. Ruwan sama da aka yi a jiya Asabar a yankin Kumamoto da ke tsakiyar Kyushu ya haifar da ambaliyar ruwa da yankewar ƙasa. Haka kuma ruwan saman ya yi sanadiyar yankewar wutar lantarki da ruwa. Hukumomi sun ba da umarni ga mutane fiye da 200,000 da su fice daga yankin, a yayin da kuma suka buƙaci masu gudun hijirar da su wanke hannuwansu su kuma ba da tazara a tsakaninsu da juna domin magance haɗuwar cutar coronavirus. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta gargaɗi jama'a da su kasance a cikin shirin kota kwana a yayin da ake hasashen samun ƙarin ruwan sama.
Sauraro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a shafinmu na voahausa.com. Kana kuna iya bibiyar mu a shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram. Bayan labarai bari mu je ga rahotanni. Kananan hukumomi sune gwamnatoci mafi kusanci da al'umma. Dan haka suke da matukar muhimmanci wajen samar da ci gaba na kusa da kusa. Gwamnatocin jihohi kan yi karan tsaye akan yadda ake tafiyar da al'umuran su wanda wasu ke kallon abin akan mulkin danniya. Hukumar gudanar da zabe a jamhuriyar Niger ta sanar da dage zaben kananan hukumomi ko akan wani dalili. Gasile Mummuni Barma dauke da karin bayani.
A yayin taron sai LDP na yammacin Juma'a ne shugaban hukumar zabe ta kasa ya bayyana wa wakilan jam'iyyun da suka halarci wannan zama cewa hukumar ta ce ni ta dage zaben kananan hukumomi wanda ya kamata a gudanar a ranar 1 ga watan Nuwamba 2020 zuwa ranar 17 ga watan Janairun 2021.
La date du 27 décembre 2020 pour l'élection présidentielle premier tour couplé aux élections législatives.
Maître Isaka Sunna ya ce rashin isasshen lokacin shirye zaben kananan hukumomi kamar yadda ya dace yasa hukumar zabe daga wannan rana zuwa gaba, amma kuma za a gudanar da zaben ɗan majalisar rokoki hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranakun da aka bayyana a can farko, wato 27 ga watan Disambar 2020, kafin a je zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021.
Les élections locales ont été initialement elles programmé pour se tenir les premières et avant les autres élections.
Da yake mai da martani akan wannan sabon jadawali, shugaban jam'iyyar PNA al'umma ta kawancan jam'iyyu masu mulki Sanusi Tambari Jaku cewa yayi.
Il y a environ 150 partis politiques. Il y a peut-être 20 qui vont présenter des candidats à l'élection présidentielle.
Ya kai Prime Minister, jam'iyyun siyasa sun kai 150 a Niger. Me yiwa da kyar za a samu jam'iyyu 20 ko 50 daga cikin su waɗanda za su shiga zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa. Ragowar jam'iyyu 120 ko 100 ba a banza aka kafa su ba. Waɗannan jam'iyyu da magoya bayan su sun kagu su ga an shirye zaben kananan hukumomi musamman a jihohi domin su samu wakilai a majalisun karkara. To so kuke ku hana mu samun kansuloli? Ba mu yarda ba da wannan tsari. Haka shi ma shugaban gungun jam'iyyu ɗan baronmu Ambali Dodo ya bayyana rashin gamsuwa da sabon jadawalin na hukumar zabe.
Wannan ranaku da sun ka bada mun nuna da basu gamsu mu ba ko kadan ne. Tunda sai ni alkawli ne ta dauka da za ta tsara election, za ta tsara zabe na kananan hukumomi kakin akai na shugaban kasa da na 'yan majalisar kasa. To yau tana son ta gudda wannan zabe ta kara su gaba. Ni na tabbata da in mun ka bar su sun ka gudda su wannan election ba za a yi su ba, kuma ko ana yin su ba ga shine ba.
To sai dai jam'iyyar PNDS tarayya a ta bakin sakataranta mai kula da sha'anin zabe Abubakar Sabo na ganin hujjojin da hukumar zabe ta dogara da su wajen dage zaben kananan hukumomi sun dace da yanayin da ake ciki a yau.
Suna son ka bibi ga aikin da gare su da zaben shugaban kasa da gare su Liverpool tunda shi ba iya daga shi. Mu akan party abinda sai ni ta tsara tunda fari mun gamsu tunda sai ni ita ce ta san tsarin zabe wanda yake.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Idan muka sake koma Nigeria kuwa, inda gwamnatin tarayya ta ce za ta kawo karshen talauci ga al'ummar kasar har ma ta fara ba da tallafi na rage raɗaɗin annobar coronavirus. Amma wasu 'yan kasar na da shakku akan yadda ake ba da tallafin. Hassan Umaru Tambul ya aiko mana da wannan rahoton.
A kokarin da take yi na rage radadin fatara da talauci da cutar corona ta jawo a tsakanin jama'a, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tallafawa ɗaruruwan mata da kayayyakin abinci da kayan kariya daga cutar COVID-19. Kayayyakin da aka taimaka ma matan da yi sun hada da shinkafa, gari, waken suya, manja, saman bita, takunkumin rufe baki da hanci, makaroni, sinadarin kashe kwayoyin cuta da dai sauransu. Kwamishinan harkokin mata ta jihar Oyo, uwar gida Fausa Sani ce ta rarraba kayayyakin a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya.
We want to carry everyone along. We want our women to be aware that COVID-19 is real.
Madam Professor Sani tace muna son baiwa kowa da kowa. Muna son mata su san cewa cutar corona fa gaskiya ce. Ta roki mata da su bi ka'idodin masana kiwon lafiya da suka sun fita don kaucewa daga kamuwa da cutar ta corona. Haka zalika ta kara da cewa bin matakan kariya daga cutar ta corona za su taimaka Ainun wajen kasancewa a cikin koshin lafiya. Ita kuwa Mrs. Rebecca Ajayi tana daya daga cikin matan da na sami garabasar ta gwamnatin tarayyar Najeriya a nan jihar Oyo.
Really thankful for this government, both the state and the federal. I really bless them. Can God we continue to trend them?
Mrs. Rebecca Ajayi, tace na godewa Allah da gwamnatin jihar Oyo da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Allah ya yi musu albarka. Mun gode da kyautar da suka bamu. Allah ya kara musu albarka. Ita ma Akinola Sharifat wadda tana da na ƙasa tace jama'a ba su son yin mu'amala da su.
People don't want to talk to you. People don't want to come around you to assist you. You just find yourself that you are just alone. And sometimes it's very, very difficult. You cannot really help yourself.
Akinola Sharifat tace jama'a ba su son su taba ka. Jama'a ba su son su yi kusa da kai don su taimaka maka. Sai ka rinka jin kadaita. Abin na da wahala. Don da mutum da yake da na ƙasa baya iya taimakon kansa da kansa. Yawancin matan da na sami taimakon dai sun fito daga kananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo. Kuma na ƙasa suna da yawa a cikin su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin Matasa a Duniyar Gizo tare da ni Madina Dahiru Meshanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Najeriya ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka.
To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mezanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mu wani abu a cikin aji, wato class work ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, so homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Aliji ta, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya yau za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation, yeah?
Yes, Madam Shamsu, here is my song. want you to really, yeah, okay, no worry, okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got
to... Yes, yeah. I love the letter that she ina fuskanta ko ice ina fuskanta a bari yanzu dai ina dan shawo kanshi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce matalibi a kai to daliban ne ma ke dan tunda an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye daliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba
to a gaida malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia dake nan Amurka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC
masu sauraro da wannan muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice
Tuwa takaice an sami karuwar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a duniya cikin sa'o'i 24 a jiya Asabar a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO Amurka da Brazil da India su ne mafi yawa daga cikin karuwar da aka samu wani rahoton jaridar The New York Times ya bayyana cewa gungun wasu masana kimiyya 239 daga kasashe 32 za su buga wata budaddiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO a wata majallar kimiyya a wannan makon inda za su buƙaci hukumar ta WHO da ta sake bitar shawarwarinta akan yadda za a magance kamuwa da cutar coronavirus masanan sun ce coronavirus cuta ce ta iska wadda ƙwayoyin cutar ta kan iya makalewa ta iska a cikin ɗakuna ta kuma kama mutane idan suka shaka don haka akwai buƙatar sababbin matakai na kariya daga kamuwa daga cutar mayakan kungiyar Al-Shabaab sun sace wani dan majalisar dokokin yanki na Somalia suka kuma kashe shi a kusa da garin Balad mai tazarar kilomita 30 a arewacin Mogadishu wata majiyar jami'an tsaro ta shaidawa muryar Amurka cewa Muhammad Mahmud Siyad yana tafiya ne a cikin mota daga garin Jawhar zuwa Mogadishu babban birnin kasar sa'ad da aka sace shi a yau Lahadi wani harin roka yau Lahadi ya auna babbar unguwa a birnin Bagadaza wurin da ke tattare da ofishin jakadancin kasashe hadda na Amurka rokar dai bata sami kaiwa inda aka auna ta ba to a maimakon haka ta fada a wani gida da ke kusa inda ta lalata shi ta kuma raunata wani yaro a cewar rundunar sojin Iraki akalla mutane 16 sun mutu wasu 13 kuma har yanzu ba a san inda suke ba bayan ruwan sama kama da bakin kwarya a tsibirin Kyushu da ke kudancin Japan a cewar kafafen yada labaran kasar haka kuma akalla mutane 17 suna cikin mawuyacin halin daukewar numfashi yanayin da jami'an lafiya na Japan suke amfani da shi kafin likita ya tabbatar da mutum ya mutu
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin nan da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sautin shirin Leonard Sahihu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatar Allah ya sa a ƙara sahutun ƙarshen mako lafiya bis salama